Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31, 25, 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkanku da ranar Juma'a 17 ga watan Agusta shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Safidin Tsada Sodangi da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Wasu giggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro 12 na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta bada sanarwar cewa an dage shirin da ake gudanarwa da gagarumin faretin soja. Wani minista na kasar Turkiya ya ce kasar su ba za ta yi wata ba wajen maida martani nan take, muddin Amurka ta kuskura ta saka mata wani sabon takunkumi.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji rundunar wanzan da zaman lafiya ta jihar Filato ta dauki matakan ganin an gudanar da bukukuwan sallah lami lafiya.
Takan da muka sa shine checkpoints mu da kuma guard locations mu, mun sake posting din su da sojoji don a tabbatar cewa ba a samu matsala ba.
Haka kuma za ku ji cewa
hukumar kiyaye aukuwar hadura ta Najeriya ta tura jami'ai 35,000 don kula da manyan hanyoyi a kwanakin murnar babbar sallah da za a yi ranar Talata mai zuwa. Jami'an da ya suka hada da cikakkun ma'aikata da na sa kai tuni sun fara wannan aiki.
Daga nan kuma za mu duba aikin da rundunar sojojin sama ke yi don samar da zaman lafiya a jihar Zamfara. Sai kuma shirin duniyar Amurka da Muhammad Lalo zai gabatar mana. Daga baya kuma za mu kawo muku wasu daga cikin dimmin sakonnin da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email. Amma kafin mu kai ga rahoton namu, sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wasu giggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro 12 na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi. Suna la'antar shi kan matakin da ya dauka na soke alfarmar sanin asirran kasa da ya cire wa tsohon shugaban hukumar CIA John Brennan shekaran jiya Laraba. A cikin sanarwar da suka bada jiya Alhamis, mai dauke da sa hannayen tsofaffin jigogin tsaron kasar da suka hada da tsofaffin shugabannin ita kanta CIA guda 6 da wasu tsofaffin mataimakan shugabannin CIA guda 5 da kuma wani tsohon shugaban hukumar tsaro ta kasa, sun ce matakin da shugaba Trump ya dauka akan Brennan da kuma barazanar daukar makamancin matakin da yake akan wasu tsofaffin jami'ai baya da wata alaka da zancen kowa yayi cancanta ya samu masaniya game da asirran kasa, illa kawai magana ce ta shafi yancin fadar albarkacin baki. A can wani gefe kuma, wani kwamandan sojan ruwa na Amurka da ya jagoranci sojan da suka je suka kashe tsohon madugun kungiyar Al-Qaida Osama bin Laden ya fito fili yana neman shi ma shugaba Trump ya soke tasa alfarmar ta sanin asirran kasar. A wasikar da ya aika wa shugaba Trump wacce aka wallafa a jaridar Washington Post, Admiral mai ritaya William McGavran ya ce raba shi da wannan alfarmar zai kasance kamar wata karramawa ce da za a yi mishi. A halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta bada sanarwar cewa an dage shirin da ake na gudanar da gagarumin faretin sojan nan da shugaban na Amurka Donald Trump ya buƙaci a shirya har aƙalla zuwa shekara mai zuwa. Wani kakakin ma'aikatar ta Pentagon mai suna Colonel Robert Manning ya faɗa jiya Alhamis cewa a da mun so shirya wannan faretin ne a ranar 10 ga watan Nuwamba wannan shekara ta 2018, amma yanzu mun dakatar da shi sai shekara mai zuwa ta 2019 mu gani ko zai yiwu. Jinkirta faretin na zuwa ne a daidai lokacin da kafofin watsa labarai ke bada rahotannin cewa makudan kudaden da faretin zai lakume sun tashi daga $12 million zuwa $92 million na Amurka. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani ministan kasar Turkiya ya ce kasar su ba za ta yi wata ba wajen maida martani nan take, muddin Amurka ta kuskura ta saka mata wani sabon takunkumi wajen ita Turkiya na tsare da wani fadan Krista a hannunta. Kamfanin dillancin labaran Anadolu ya rubuto ministan ruwaito ministan ciniki na Turkiya Rusar Benkan yana cewa tuni suka riga suka fara aiwatar da wannan martanin kamar yadda kungiyar ciniki ta duniya WTO ta shata. Ajiye ne aka ji sakataren baitul malam Amurka Stephen Mnuchin yana bayyana shirin Amurka na kakabawa Turkiya karin matakan kuntatawa idan ta ci gaba da tsara wannan fadan na Amurka mai suna Pastor Andrew Brunson wanda ya fi shekaru 20 yana zaune a can Turkiya wanda kuma hukumomin kasar ke zargi da cewa shi magoyin bayan Fethullah Gulen ne wato mutumin da Turkiya ke zargi da cewa shine jigon kitsa makircin juyin mulkin da aka so a yi a kasar a shekarar 2016. Yan sandan kasar Isra'ila sun yi wa Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu tambayoyi a binciken da suke yi na zargin da ake mishi na cin hanci da rashawa. Yan sandan sun isa gidansa a safiyar yau Juma'a inda masu zanga-zanga har sun fara bore akan Prime Minister suna dauke da katuwar tuta wanda aka rubuta minista mai aikata laifuka. An yi wa Netanyahu tambayoyi ne akan ko ya goyi bayan dokokin da suka ba kamfanin sadarwa na Bezeq wasu damarmaki a musayar wallafa labaransa da matarsa a shafukan watsa labarai na kamfanin. Daman dai yan sanda sun zargi Netanyahu da aikata wasu laifuffuka biyu na cin hanci da rashawa. Prime Minister ne ya musanta aikata wa kowane irin laifi inda ya watsar da zarge-zargen akan yarfan yan jarida. Kasar Afghanistan na zargin asibitoci a makwabciyarta Pakistan akan ansa da kuma ba mayakan Taliban waɗanda suka ji ciwo magani a sanadin raunuka da suka samu a cikin fadace-fadacen da suka gudana kwanan nan a garin Ghazni da ke kudu maso gabashin kasar ta Afghanistan. Haka kuma shugaba Ashraf Ghani a yayin da yake jawabi a wani taron jami'ai malamai da mazauna garin na Ghazni a ranar yau Juma'a ya ƙara da cewa mayakan sun fito ne daga bangaren iyakar Pakistan don shiga cikin Ghani ya ziyarci garin kwanaki kaɗan bayan da mayakan Afghan tare da goyon bayan sojan Amurka na sama suka fitar da 'yan tawayen daga garin na Ghazni. Ghani ya tabbatar da cewa babban hafsan sojan Pakistan, General Qamar Javed Bajwa, ya ba shi tabbacin cewa ba za a ƙyale fadace-fadacen kan iyakoki su ci gaba da faruwa ba.
Safiya Tsare Sodangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to za mu fara bude taskar rahotannin namu ne daga jihar Filato inda rundunar wanzar da zaman lafiya ta dauki wasu matakai domin tabbatar da ganin an yi bukukuwan sallah lami lafiya kamar yadda za ku ji a rahoton Zainab Babaji.
Rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta sanya ingantattun matakan tabbatar da an gudanar da bukukuwan babban sallah lafiya. Kakakin rundunar tsaro na Special Task Force a jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce rundunar ta jibge jami'anta musamman akan hanyoyi da wuraren da ta san akwai matsalolin tsaro.
Wato matakan da muka sa shi ne kaman checkpoints mu da kuma gun locations mu mun sake reinforcing din su da sojoji. Don a tabbatar cewa ba a samu matsala ba kuma kaman motoci da suke shigowa suke fita su ma dai mun sake ƙara bincike a kansu ɓarai da gaske saboda mu tabbatar ba a shigo da wasu makamai da ire-irensu da za a zuwa amfani a cutar da mutane ba. Kuma bacin haka akwai wato kaman sojojinmu da personnel ɗinmu da suke fararen kaya wa'anda ya kasance mun zuba su ma suna patrol kuma suna hautsina ne a cikin mutane kuma suna turo mana da abin nan information intelligent information wanda muke amfani da shi don mu tabbatar da an samu zaman lafiya duk wanda yake shirye wani mugun abu wanda zai daga hankalin mutane kuma ya lalata shi wannan biki da ake yi bikin gani sai mu yi arresting din shi mu kuma mika shanun yan sanda saboda samu a yi prosecuting din shi.
A halin da ake ciki kuma jama'a na koka tsadar dabbobi da ake yankawa musamman a wannan lokaci na sallar layya. A cewar Alhaji Shehu Abdul Qadir wanda a baya yake yanka sa don yin layya, bana dai ba tabbas.
To tsakani da Allah dai banan dai ba tabbas fi sabilillahi. To dalili kuma tsadar rayuwa ta yi yawa. Dalilin da yasa nace tsadar rayuwa ta yi yawa, al'amura sun canza. ba kamar yadda muka saba da su a baya ba. Gaskiya a baya mun samu saukin rayuwa, dabbobin nan suna da sauki gurgudu. In kana dan karamin kudinka kana iya zuwa kasuwa wurin sayan dabbobi ka sayi dabba mai sauki wace kuma ta kai ailayyen da ita. To amma sabanin wannan lokaci na baya da wannan halin da muke ciki yanzu, gaskiya abubuwa sun canza, kunci yayi yawa. Dan Allah ya kamata a dubi Allah, a dubi girman Allah. Wannan hali da bayin Allah suke ciki, a taimaka a sama musu sauki ita wannan gwamnati da take ci a yanzu.
Shugaban kasuwar dabbobi na garin Bukur a nan jihar Plateau, Alhaji Bala Muhammad, yace karanci da tsadar dabbobin bai rasa nasaba da matsalar tsaro a jihar.
Yanzu haka saboda wannan abubuwan da suke faruwa ba ma samun dabbobi masu yawa, saboda haka dole ne farashin su ya tashi. Kaman bara mukan samu saniya ta 85,000-90,000 madaidaiciya wanda za ka iya laye da ita, amma yanzu a wannan karan saboda karancin dabbobin sai ka nemi daga 120,000 zuwa sama.
A wata sanarwa da hukumar kiyaye hadura ta kasa a nan jihar Plateau ta aikewa manema labarai, tace hukumar ta kafa kotun tafi da gidanka don hukunta masu laifi da suka hada da tsananin gudu, rashin lasisin tukin mota, rashin da'a akan hanya da dai sauransu. Sanarwar ta kuma hori matuka mota da su tabbatar tayar su tana da kyau don kaucewa hadari musamman a wannan lokaci na sallah. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani, mu daina bakin cikin juna Allah ke magani, mu bar jin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. Kallau yau lafiya
lalle,
ko tar Allah muke Allah kuwa shine don daya,
lalle
bar bambanci na kabila ko addini.
To wannan hake yake a gaida Zainab Babaji. To daga batun tsaro kuma sai batun zirga-zirga sallah da kuma kiyaye hatsara a fadin Najeriya, inda hukumar da alhakin hakan ya ratai akan ta dauki mataki. Nasir Adamu Alhika yana dauke da karin bayani.
Hukumar kiyaye aukuwar hadura ta Najeriya ta tura jami'ai 35,000 don kula da manyan hanyoyi a kwanakin murnar babbar sallah da za a yi ranar Talata mai zuwa. Jami'an da suka hada da cikakkun ma'aikata da na sa kai tuni sun fara wannan aiki ta hanyar duba lasisin tuki, lafiyar tayu, hana gudun tsiya da sauransu. Hukumar ta ce ta tura jami'an don kula da sassa masu tsautsayi 45 kan hanyoyi kamar Akwanga Lafiya zuwa Makurdi, Jos Bauchi zuwa Gombe, Sokoto Tambuwal Jega zuwa birnin Kebbi, Katsina Kano zuwa Wudil, Dutse Azare zuwa Fataskum, da Kaduna Saminaka zuwa Jos, ko kuwa Abuja Kaduna zuwa Kano wanda tagwayen hanya nema, da kuma irin Makurdi wa Turfo Obolo, Badun da Ogere da Shagamu ma sun samu irin wannan jami'a da sauran manyan hanyoyin na Najeriya. Shugaban hukumar kiyaye hatsuran Gboboyi Oyeyemi na nuna damuwa da yadda manyan motoci kan taimaka wajen samun miyagun hatsura.
90% of the trucks we have today are over 20 years of age is a major.
Fiye da kashi 90% na manyan motocin da suke zirga-zirga kan titunan Najeriya sun shekara 20 da kerawa, da haka sukan haddasa hatsari. Suleiman Danzaki, jami'in kungiyar direbobin manyan mota ne, ya nana ta fashin baki kan yadda motocin ke aiki da kuma yadda ake bukatar direbobi su rika hutawa.
Mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya yi kaman awa 5 yana tafiya, wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta, domin ga wanda bai san me ake kira babban mota ba, da babban mota da jirgin sama dukkan su aiki ɗaya ne. Wato abinda suke amfani da shine wuta, ruwa, mai, iska da hydraulic, don dukkan su ba su da emergency, kuma abu ne mai wahalan gaske. Duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa, ba yadda za a yi su iya taka burki su tsaya. Ai, mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so. Ai, yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne. Dole in kai tafiya ka je wani gari, dole ka biya wurin da za ka kwanta ka samu miƙewa. Ai, in ka lura su drone a takure suke, su zo su yi tuki nesa, kuma su zauna a cikin motar su yi bacci.
Ganganci na ɗaya daga manyan dalilan da kan haddasa hatsari a titunan Najeriya, hakanan da sanya shingayen 'yan sanda a inda ba a yi tsammani ba. Nasiru Adamu Alhika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Lalla raba mai mota dodo kanan alijanki,
Madalla a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya ya yi ƙarin haske bisa yaƙin da suke da ‘yan bindiga jihar Zamfara da ma irin makaman da suke amfani da su. Daga birnin tarayya Abuja ga Hassan Mai na kaina.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya ce kawo yanzu aikin kawar da 'yan bindigar jihar Zamfara na tafiya kamar yadda suka tsara.
Wuraren da muke shawagi muna iya ganin me yake gudana a ƙasa, su ma kuma yanzu sun sani. Tunda duk lokacin da suka fito da machine motorcycle nasu, babur suna hawa, ba abin da ba mu gani. A sauran wurare da suke ko a cikin waɗannan jejin da suke su gubu da sauran wurare, duk da motoci na samun wahalan shiga, mu ba mu da wannan abin ne. Za mu iya gano su kuma mu ɗauki mataki a kansu.
Babban Hafsan ya ce suna ɗaukar matakai wajen kiyaye lafiyar fararen hula.
Farko muna da jiragenmu da za su ba mu picture na me yake faruwa a ƙasa. Su nuna mana abin da ke faruwa a ƙasa. Za mu fahimci wannan waɗannan ƙauye ne ko manoma ne suna noman su, mun sani. Kuma wannan abu jirgi yana tura shi wajen headquarter wajen da muke, wanda nan take za mu ga me yake faruwa. Kuma mun san waɗanda suke kan waɗannan babura da bindigogi a jikinsu.
Dangane kuma da irin makaman da suke amfani da su a Zamfara, Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi ƙarin bayani.
To, makamai da muke amfani da shi, muna makamin da ya dace da irin makamin da su ma suke amfani da shi. Saboda akwai level na makamai. Akwai kaga kamar misali, ba za mu ce ma mun yi using bomb ba. Amma muna da wanda abubuwan da daga lokacin da muka fara zuwa yanzu suna kawo mana result ɗin da muke so, sakamako mai kyau. Kaman kano muna yi, saboda suna da manya-manyan bindigogi, wato wani harshashi ne wanda shi bai kai level ɗin da muke yi kamar northeast wajen da 'yan Boko Haram suke ba. Amma kuma zai iya tabbatar da cewa ya kare mutuncin wanda za a je a kashe. Kuma waɗannan abubuwa da muka yi kamar yadda nace ma nan tun daga ranar 31 ga watan July zuwa yanzu, muna da kyakkyawan fahimtar nasarar da muka yi. Kuma za mu ci gaba, duk wanda yake tsammanin mun zo ne na kwana biyu mu tafi, zai sha mamaki.
Ranka da idan muka duba misali irin yawan jiragen yaƙi da kuka yi a Katsina, don na ga kamar su MI-35 da Agusta helicopter da makamantansu hakan nan. Idan muka duba yawan kayayyakin yaƙin nan, kana ga abubuwan nan ba su yi yawa tun da yaƙi ne na cikin gida ba na ƙasar waje ba?
Ai, duk wanda ko da rai ɗaya ne aka kashe, za mu ɗauki duk wani abin da ke hannunmu mu tabbatar da cewa mun kare rai ɗaya nan. Kuma kamar yadda na ce, duk wanda yake tsammanin mun zo na ɗan ƙaramin lokaci ne za mu koma, to zai sha mamaki.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wai ga dikin mutuwa mai ban rado sai soja. Kun dikin mutuwa mai ban rado sai soja. Don wata fitina ita ta mu sai soja. Don wata ligiwa ita ta mu sai soja. Wai kun da arna akai ko akai gariya ta kare.
To, madalla a gaida Hassan Mai na kaina. To, jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan wata mata da ke gab da kafa tarihin zama musulma ta farko ba Amurkiya, wacce za ta yi wakilci a majalisar dokokin Amurka. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Halam Jabara daga birnin Chicago na jihar Illinois ta fito. Kimanin tafiyar sawa'i 6 daga birnin Detroit dake jihar Michigan. Hakan na nufin ba ta da damar yin zaben fidda dan takara na jiha da aka yi a jihar ta Michigan. To amma zaben da aka yi na fidda dan takarar jam'iyyar Democrat a zaben dan majalisa da zai wakilci gunduma ta 13 a majalisar dokokin Amurka na da matukar muhimmanci a gare ta. Dalili kenan da yasa ta yi tukin sawa'i 6 domin ta je ta mara baya ga gangamin yakin neman zaben Rashida Talib a ranar zabe.
As a Muslim American, as an Arab American, as a Palestinian American, I'm her, she's me.
A matsayina na musulma yar kasar Amurka, Balarabiya kuma ba Amurka, yar asalin Falasɗinu, na zama ita, ta zama ni.
Takarar da Rashida ke yi na da yiwuwar ta kafa wani muhimmin tarihi a daukacin Amurka, musamman ma ga mata musulmi da ke kasar, waɗanda suke kallon wannan lamari a matsayin wata dama da za ta bude musu kofar da za a dama da su a fagen siyasa Amurka. Kamar yadda Rashida ta faɗa.
Just getting the text messages from young girls. Just got one from New York, like, hi, you don't know me, my name is Homa, but like.
Kawai ina samun sakonni ta wayar salula daga mata matasa. Yanzu haka ma wani sako ya shigo daga jihar New York, wadda ta aiko da shi tana cewa sani da kokari. Ko da shike na san baki sanni ba, amma sunana Homa, kuma ina so ki san cewa muna jin labarinki daga nan birnin New York. Lamarin yana taba mani zuciya, kawai sai in ji farin ciki. Gaskiya wannan abu yayi kyau sosai.
Like just thinking like, oh my god, this is so wonderful. So it's really cool.
Ga yadda ahalam take kallon Rashida a matsayin abun koyi.
Rashida is a woman who cares about the people at the grassroots level.
Ta gina wa matasa masu tasowa kwarin gwiwa waɗanda suke son tsayawa takara. Ta fito mana da waɗanda ba su taɓa yin zaɓe ba. Ba wai matasa kaɗai ba, amma waɗanda ba su taɓa yin zaɓe ba kuma 'yan ƙasar Amurka ne. Har ma waɗanda aka haifa a nan da ba su taɓa zaɓe ba, saboda su ba su yarda da gwamnatinsu ba.
Even those who were born here have never voted before because they had no faith in our government.
Waɗannan masu kada ƙuri'a su suka ba Rashida damar samun nasara, wani batu da ita da magoya bayanta suka gano bayan da suka yi dakon sakamakon zaɓe wanda aka kusan yin kankan.
Idan za a yarje wa shafin yanar gizon Detroit, mu muka lashe wannan zaɓen.
Duk da cewa murnar sakamakon zaɓen ya mamaye zuciyarta, Rashida ta yi amfani da wannan dama ta nuna muhimmancin wannan nasara mai cike da dambun tarihi ga iyalanta.
Ina so na gode wa mahaifiyata wacce ke can yamma. Yanzu safiya ce sosai, amma suna gaban talabijin suna jira. Kakata da 'yan uwan mahaifiyata da kawunnaina a Falasɗinu suna zaune suna kallon jikarsu ta lashe zaɓe a ƙasar Amurka.
Dama dai wannan zaɓe na fidda ɗan takarar jam'iyyar shi ne shinge kaɗai da ke gaban Rashida kafin ta shiga majalisar dokokin ta Amurka a matsayin wakiliya, domin ba ta da abokin hamayya daga jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba, wanda hakan ke nufin tamkar kamar ta lashe zaben ne. Wannan dai wani batu ne da musulmi da dama a nan Amurka suka zubawa ido da kyakkyawan fata. Akwai yiwuwar a samu ƙarin ire-iren 'yan takara irin su Rashida nan ba da jimawa ba. Musulmi na farko da ya fara zama wakili a majalisar dokokin Amurka shine Keith Ellison daga jihar Minnesota, wanda ya shiga majalisar tun a shekarar 2007. To a wani labari na daban, a nan Amurka ana ci gaba da jimamin rasuwar shahararren mawaƙin nan Aretha Franklin, lamarin da ya jefa masoyanta a Amurka da sauran sassan duniya cikin yanayin alhini. Ta rasu ne tana mai shekaru 76. A jiya Alhamis, Franklin ta rasu a birnin Detroit, inda ta kwashe tsawon lokaci tana jinyar cutar daji ko kuma kansa a turance, a wani gidan masu jinyar cututtukan da likitoci kan ayyana a matsayin waɗanda ba za a warke ba. Franklin ta fara waka ne tun tana 'yar shekaru 18, amma ta samu babban buɗinta ne a shekarar 1967. Daga cikin waƙoƙin da suka sa ta karɓu a idon duniya akwai waƙar Respect da kuma A Natural Woman. Ta kuma shahara ne a fannin waƙoƙin bege da neman 'yanci da kuma na soyayya. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. amma kafin nan a madadin Safinatu Sada Sudangi da Hafsat dan mai soro da Yusuf Karande da Ibrahim Jirmai da kuma Ken Farabaw sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin baki dinsa ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Mahmud yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku su kan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura yace assalamu alaikum VOA. Ikirarin da Amidu Almustafa yayi cewa rikice-rikicen da ke faruwa a Najeriya akwai sa hannun wasu manya wanda maganar abin dubawa ce. Sai kuma sako daga Umar Lawal Dan Fulani jahar Zamfara yace nagode VOA Hausa. Hakika karin wa'adi da hukumar zabe ta kasa ta yi na ci gaba da aikin yiwa mutane register har na tsawon mako biyu. A ƙasa ta Najeriya hakan abu ne mai kyau da fata jama'a za a gaggauta a yi rijista domin katin ka shine damar ka ta ƙarshe. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Kadura da Gaga Dan Fulani Warji da Shehu Kashalla kafisa ana zikiri daga jihar Bauchi sun kace assalamu alaikum VOA Hausa muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar ta kolera kuma waɗanda suka kamu da shi Allah ya kawo musu sauki amin summa amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Madori da Ali Ubali Malam Madori da Nafi'u Muhammad Kamfala a jihar Jigawa inda suka ce assalamu alaikum murya Amurka da Allah ku ba mu dama mu yabawa muƙaddashin shugaban ƙasar mu Najeriya Yemi Osinbajo a bisa umarni da ya bada na yi wa rundunar tsaro ta SARS garan Bawal duba da yadda ake zargin wannan rundunar da cin zarafin al'umma. Sai kuma sakon mu na ƙarshe ya fito daga Baba Haruna Bajoga garkuwar ƙungiyar murya talaka yace da Allah gwamnatin Najeriya biyan ma'aikata albashi don su yi hidimomin sallah su da iyalansu cikin walwala.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Wasu giggan tsofaffin shugabannin hukumomin tsaro 12 na Amurka sun yi wa shugaban Amurka Donald Trump taron dangi suna la'antar shi kan matakin da ya dauka na soke alfarmar sanin asirran kasa da ya cire wa tsohon shugaban hukumar CIA John Brennan shekaran jiya Laraba. A halin yanzu kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta ba da sanarwar cewa an dage shirin da ake na gudanar da gagarumin faretin sojan nan da shugaban na Amurka Donald Trump ya buƙaci a shirya har akalla zuwa shekara mai zuwa. Wani minista na kasar Turkiya ya ce kasarsu ba za ta yi wata-wata ba wajen mai da martani nan take muddin Amurka ta kuskura ta saka mata wani sabon takunkumi wai don ita Turkiya na tsare da wani fadan Krista a hannunta. Yan sandan kasar Isra'ila sun yi wa Prime Minister kasar Benjamin Netanyahu tambayoyi a binciken da suke yi na zargin da ake mishi na cin hanci da rashawa.
To madalla kafin mu sallama muna taya Rabi Yahaya Abdullahi magajin rafin gumal daurin auren Yasa Khadija da angwanta Kabir Muhammad Muhammad wanda za a yi gobe Asabar da misalin karfe 12 na rana a fadar mai martaba sarkin gumal Allah ya sa a yi lafiya ya kuma ba da zaman lafiya da zuriya dai ba. To masu raro anan miki karkashin shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu bude muku layukan wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku duk da yake da yau ba wani abu da muke magana akai takamaimai za ku iya kira ku faɗi duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwa kwarya yanzu a madadin
Safinatu Sada Sudangi
wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyar Mateo Tiang Wang ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai mun sake dawowa in anjima amma kar ku kashe rediyonku domin Usman nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.